A cikin karar mai lamba ta CA PEPC 05 shekarar 2023 jam'iyyar PDP da dan takararta Atiku Abubakar suna kalubalantar ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababban shugaban kasa da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta yi a ranar 1 ga watan Maris na shekarar 2023 wato kwanaki hudu bayan gudanar da babban zaben ranar 25 ga watan Fabrairu. Alkalin kotun mai tawagar manyan lauyoyi biyar mai shari'a Haruna Tsammani ne ya dage sauraron karar zuwa ranar 18 ga watan Mayu domin ci gaba da zaman share fage kafin a saurari ainihin karar da zai kai ga zartar da hukunci. Babban lauya mai mukamin SAN kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare Bola Tinubu a kotu, Dr. Hassan Liman, ya yi bayani akan abin da ya wakana a kotun.
Yau an yi zama shar'u biyu da wanda PDP ta kawo da kuma wanda APS suka kawo. Banda ake tun daga kwana hudu nan shine ana yin abin da muke kira zaman share fage akan wannan shari'a. To dukan su gaba ɗaya mun zauna mai magana don a samu yin aikin ba tare da wani bata lokaci ba. Lauyoyi gaba daya an amince cewa a je a zauna a duba takardun da aka yi zabe a kansu da komai da wanda za a amince a gabatar da su, duk akwai jayayi a kai saboda a gabatar da kotun da kuma kalubalantar da ake wayo su karar rakin cewa sun cancanta kuma sun cancanta ba shigar da karar. To duka gaba daya an amince don kar a bata lokaci a dawo ranar Laraba na Labour Party da kuma ranar Alhamis a yi na PDP da kuma su APN. Allah ya kai mu da lafiya. Eh, duka gaba daya ranar Alhamis mai zuwa 18 ga wata, Allah ya kai mu da lafiya. To ai shi haka harkar shari'a take, domin shi yasa kullun an aka yi sabi aka gama ana fada mu wayanda basu amince ba su je gaban shari'a. To ana gaban shari'a hankalin mutane na kara kwanciya kuma yana kawo samun zaman lafiya a ƙasa.
Waɗanda aka jera a matsayin na 1 zuwa 3 a cikin karar da ke gaban kotun su ne INEC, Bola Tinubu da kuma jam'iyyar APC wanda suka sami wakilcin lauyoyi masu makamin san sama da 30. Shi ma kakakin dan takara shugaban kasa na jam'iyyar PDP kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare shi a gaban kotu, Daniel Bwala, ya ce
to yau ne an zo kaman kowane ranar da ake zuwa aka kira case namu da yaron ubangiji Allah mai yoshi Alhaji Atiku Abubakar ya zo kotu. To shine har yanzu akwai kananan abubuwan da ake yi a kotu wanda muke kiran shi kaman house clearing, in akwai application ko in akwai wani wanda yake so magana ma kotu kafin a fara wannan trial din. To shine abinda kotu ta jiyo shine sai ta to yan an gama da wayannan kafin a shiga ainihin shi petition hearing. Ranan da aka sa din kwanan 18 a wannan watan Mayu. To kin san abin da ya kawo harkan kotu, kowa ya yarda da kansa kafin zo kotu. Kai wanda ya kawo karan, wanda shi aka kawo karan, kowa zai fada haka. Amma sai dai an gama kafin kotu za ta fada wane ke gaskiya, wane ne ya zo ya baya. Amma mu dai kafin mu zo kotu din mun san cewa zaben da aka yi a Najeriya nan ainihin ba ta abin da ya dace. Mun san cewa based on results da aka ba masu wannan agents namu da mummunci. To amma ainihin kuma sun zo sun kira wani daban, shi yasa muka zo kotu. To shine mun maintaining position namu akan cewa mu muka ci, amma shi kawo kara because yanda dokan kasa take, in akwai matsala kamar haka kotu za ku zo, kotu ne zai sa da judgment.
Yawwa. Daniel Bwala ya kuma ce
to abinda mun saba gaya ma mutanen Najeriya shine in an kawo kara kotu din ba abinda ana samu rashin kwanciyar rai bane. In ka kawo kara kotu kowa zai saya da patience. Kotu ne at the end of the day za ta faɗa wane ne ke gaskiya, wane ne bai gaskiya. In wanda yana da son Najeriya ban samani in ka zo kotu kawo kara kuma zaka so tayar da hankalin mutane ko kuma a sa matsala a kasa ba.
Kazalika da yake ɗage ci gaba da sauraron karar da ke gaban kotu, mai shari'a Tsammani ya yaba wa dukkan bangarorin da shari'ar ta shafa da suka bayar da haɗin kai da amincewa da yadda zaman kotu ke tafiya, yana mai cewa hakan zai taimaka wajen kammala zaman da ake yi akan lokaci. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.